بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر شدا غوتن ذو الحجة شكرا تدبور دريه دار بين داهدو bayin jira manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 45 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahimahullah wanda ya rasu a shekara ta 287 bayin hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi na Ibn Abi Asim ɗaya ne daga cikin muhimman littafai wanda suke manazarta game da ainihin cirato aqidan magabata na ƙwarai Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi muna ci gaba da biye wannan malami yayin da yake mana darussa akan siffofin Allah al-khabariyya yana magana akan siffar Allah wanda ta shafi wato daman Allah da tabbatar da cewa Allah yana da hannu zamu tashi kuma inda yake cewa a babi da ya masa lamba da babi na 120 lambar tarjuma hadisi na 566 a inda yake cewa babu ma zikira min dhahiki rabbina azza wa jalla babun da ke bayani akan abin da aka ambata na dariyar Allah ubangijin madaukakin sarki kamar yadda dai kullum muke ambata malamai suna cewa duk waɗannan hadisai amir ruha kama ja'at a gudanar da su kamar yadda suka zo ba aka buƙatar wani dogon sharhi ko ka ce zaka lauye ma'anar ko ka murde ta ko ka fadada sharhin ta ko ka ƙaryata ta duk wannan tafarki ne da yan bid'a tafarki na ahlus sunna tafarki na annabi da sahabbai tafarki na malaman farko shine a karanta su yadda suke ai imani da su ba tare da kayyafawa ko shabbahawa ko ta'awili ko makamantan su ba qala haddathana hudbah ibn khalid qala haddathana hammad ibn salama an ya'la ibn ata'in an waqi' ibn hudsin an abi razinin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala malaika wa isnadi ta hanyar hudbah ibn khalid al-qaisi zuwa ga hammad ibn salama ibn dinar zuwa ga ya'la ibn ata'in al-muharibi al-amiri maulani ga amru dan as shi kuma yace an waqi' ibn hudsin ana cewa kuma ibn hudsin akan fada haka wanda yana riwaya daga ainihin wato babban sani shine wannan Abu Razid yana da hadisi a cikin al-arba'a shi wake din Abu Razid sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala maiki tare da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa da hika rabbuna min qanuti ibadi Allah ubangijin mu yana dariya akan wato qanut shine gazawar bayinsa da kosawarsu a lokacin da ake cikin fari ko rashin ruwa ko ake jiran damuna ruwan ya kusa saukowa amma bayin Allah suna da saurin gazawa so dan adam yana da gaggawa khuliqal insanu min ajlin to wannan gaggawa da za a yi tai ana cewa oh kaga damuna dai bata zo ba muna nan dai muna ta jira ko a ga hadari ya hadu ya waske yana yin mai yake ci mishi holoko hadarin kaka to wannan kosawar da mutane suke sai Allah ya dinga musu dariya saboda rahamarsa yana cewa wa qurbu ghayrihi da kuma kusancin canzawa al'amarin da zai faru na bukatar su zuwa ga ruwa yanzu nan zai canza damuna ta zo sai Allah ya dinga musu dariya qala abu razin fa qultu ya rasulullah wa yadhaku rabbuna abu razin yace ya manzo Allah ubangiji muna dariya qala na'am nabi yace kware kuwa qala sai yace lam na'dima min rabbin yadhaku khaira yace ai ko Allah da yake dariya ba za mu rasa alkhairi a hannunsa ba Allah ne mai rahama ke wannan hadisi isnadi shi kamar yadda muka gani isnadi ne wanda yake ainihin kyakkyawa ya gabata a baya Sheikhul Albani ya gabata a baya ya ambace shi duk da yake a cikin wancan isnadin da aka ambata a baya akwai wasu matsaloli amma dai matanin hadisin ya tabbata wa haddathana ibn musaffa qala haddathana baqiyatu ibn al-walid qala haddathana az-zabidi an az-zuhri an ata ibn yazida an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قول الرجل الذي هو في آخر من يدخل الجنة فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو ويسأله حتى يضحك الله تعالى منه فيدخله الجنة. wannan hadisin mun ji shi a can baya ya wuce a lamba hadisi na 487 dan ya takaita shi ne dan magana da yake so ya kawo kai batun dariya din daga malam Muhammad daga ibnu Musaffa shine Humayd ibnu Musaffa kenan ko Muhammad ibnu Musaffa ibnu Bahlul Muhammad ibnu Musaffa ibnu Bahlul malami ne mun ji hadisin shi da yawa a baya shi kuma yace daga Baqiyatu ibn al-Walid an-Zabidi Zabidi wannan shine Muhammad ibnu al-Walid ibnu Amir kenan az-Zabidi shine ki riwaya anan daga al-Imamu Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri shi kuma daga Ata dan Yazid Ata kuma yace daga Sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda anin Nabi sallallahu alaihi wasallama Sayyidina Abu Huraira yace daga manzon Allah sai da amincin Allah su tabbata a gare shi fa zakara qaular rajuli sai ya ambaci zancen da mutumin nan yake yi allazi huwa akhiru man yadkhulul janna wannan mutumin wanda shine karshen masu shiga aljanna wanda za a fitar shi daga wuta a aje shi ba wuta ba aljanna ya roki Allah cewa a juya fuskar shi zuwa aljanna yace yayi alkawari daga nan ba zai nemi komai ba Allah ya mishi daga baya ya ƙara roko a matso da shi kusa da aljanna ya ƙara alkawarin ba zai yi ba har zuwa dai tunda Allah zai ce mishi kai dai ka cika gaddama dan adam ka cika yaudara sai ya ce fa ya kudu sai ya ce ya rab Allah a tausaya mini la akunu ashqa khalqika kanna zamani ne mafi tsiya a cikin bayinka fala yazalu yadu ba zai gushi ba yana addu'a wa yasalu yana ta magiya yana ta roko hatta yadhaka Allahu ta'ala minhu har sai ya sa Allah yayi dariya fa yudkhiluhu aljanna sai Allah ya ce to shikenan a shiga da shi aljanna Allahu akbar Allah ka samu samu aljanna qala dasana ibn abi amir qala dasana abdur razzaq amma amrin an az-zuhri an ata ibn yazid an abi hurairata an an-nabi sallallahu alaihi wasallama wannan da irin wancan hadisin ne sai dai wannan karan ya kawo shi ta hanyar ibnu abi amrin wato muhammad ibnu yahya ibnu abi amrin al-adn ya da hadisi a cikin muslim da tirmidhi da ibnu majah da nasa'i ma shi kuma daga abdurrazzaq as-san'ani abdurrazzaq kuma daga malamin shi ma'mar ibnu rashid as-san'ani zuwa ga imamu muhammad ibnu shahab az-zuhri kaga inda isnadin ya hade kenan an yazid an ata ibnu yazid zuwa ga abu huraira sahabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa fala yazalu hatta yadhak ba zai gushe ba yana roƙon Allah har sai Allah yayi dariya fa idha dhahika minhu adhana lahu fa adkhalahu aljanna dan Allah yayi masa dariya sai ya bada izini yace a shigar da shi aljanna qala dasana hurbatu ibn khalid قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا رواية إلى دغ خطبة ابن خالد الكيسي زواج حماد بن سلمة دن دينار زواج ثابت ابن أسلم البناني دغ مالك من أنس مالك رضي الله عنه شما أنس دن دغ ون مالك من چكن صحابي واتو رواية صحابيين عن صحابيين كنا صحاب النبي شيني Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud dai daga cikin manyan malaman sahabbai radiyallahu anhu wa an Anas wa an sa'ir sahaba ajma'in qala ibn Mas'ud yake cewa qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah ya ce yaqulu Allah Allah yana cewa ya ibna adam ya kai dan adam ayurdika an u'tiyaka ad-dunya wa mithlaha ma'aha dai wannan kissan wancan mutum ne akhirun nasi dukhulan al-janna bayan da Allah ya ce mai shiga aljanna sai Allah ya ce mishi to kana ganin zai yardar da kai kana so in baka duk abin da ke cikin duniya wa mithlaha ma'aha aninka maka irinta fa yaqulu ay rab ce ya Allah atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin ya Allah izgili kake mun kana zolaya ta ne ya Allah alhalin kai ne ubangijin talikai to wannan magana ce yace fadhahika ibn mas'ud sai ibn mas'udin yayi dariya وقال يتي الا تسالوني مما ضحكت فلقد تنبيهني ميسا نكي داريا با قالوا ومما تضحك سكتي تو داريا مي كيكي قال يتي هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ني داريا نا ود النبي كانت دمو wannan wannan hadisin haka yay dariya فقال كما يتي الا تسالوني مما اضحك مما ضحكت يا كو ما سوران كراتو نان جي منزال الله صلى الله عليه وسلم بزاكو تنبيهني مي نكي داريا با قالوا مما تضحك يا رسول الله سكتي مي باكا داريا يا مايكين الله قال يتي min dhahiki rabbil alamin, ina dariya ne saboda dariyar da Allah ubangijin talikai yayi, hatta ya kula har mutumin yana cewa atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin, ya Allah kuma zolaya ta kake, alalan kai ne Allah ubangijin talikai. Qala yace inni la astahzi'u bika, Allah yace mishi ni bana zolayar ka, bana wasa, walakinni ala ma asha'u qadir, sai ni Allah ubangiji duk abin da na so shi nake. A wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal sai da aka ninka mai ninkin duniya so goma. Wannan isnadi ne tabbatacce, rijaluhu rijalul Imam Muslim, ko Muslim ya fitar da shi da Ahmad da Abu Ya'la da Abu Awana da Imam Tabarani da Ibn Khuzaima, dukkanin sun fitar da shi. Haka na Imam Al-Baihaqi a cikin Al-Asma'u was Sifat. Dadi abin da hadisi yake tabbatarwa shine siffa ta ainihin dariya, da kuma mun ji siffa ta maganar Allah. Qala dasana Abdurrahim ibn Mutarrif, qala dasana Isa ibn Yunus, an Sa'id ibn Uthman al-Balawi, an Urwa ibn Sa'id al-Ansari, an abihi, an Husayn ibn Wahuh, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ata qabra Talhah ibn al-Bara fi qitarin bil ghasba fa saffa wasaffafna khalfahu wa qala Allahumma alqa Talhata tadhaku ilayhi wa yadhaku ilayka. Wannan isnadi ta hanyar Malam Abdurrahim ibn Mutarraf ibn Anis ar-Ru'asi, shine malamin al-Imam ainihin wato ibn Abi Asim a wannan riwaya. Shi kuma yana cewa shi kuma daga nashi malamin shine wato Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i ken, daga Sa'id ibn Uthman al-Balawi, shi kuma daga Urwa ibn Sa'id al-Ansari. To mu kiyaye wannan Urwa ibn Sa'id al-Ansari, akwai magana a kansa, ana karantawa Urwa, wasu kuma suna cewa Azra, to majhuli ne da shi da babansa din da yace an abi, to majhule ne, ba a san su ba, malaman hadisi ba su san su ba. An Husayn ibn Wahuh, daga wani sahabi da yake cewa Husayn ibn Wahuh al-Ansari al-Ausi, sahabi ne kuma wannan ne hadisin shi daya gel, yana da gaskiya wanda yake cewa al-Hudan, sahabbai masu hadisi kwaya daya gel. To shine yake cewa ata rasulullahi ata rasul anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ata qabra Talhata, annabi ya je kabarin Talhatu ibn al-Bara, Talha ibn al-Bara ibn Umair, wani sahabi ne da ya rasu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da kissoshi masu ban sha'awa game da biyayyar shi ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bin shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai ya rasu fi qitarin, a qitar na iya daukan fasara biyu, ko dai qitar ana yayyafi kadan kadan, ana ce mishi qitarin, wato din nan yayyafi ana ce mai qitar, irin ruwa na marka marka. Kuma fi qitarin ana ce mai qitar kuma comboy na raƙuma, kamar yadda ake cewa jirgin ƙasa qitar, ko wani na bin bayan wani, bil ghasba, wurin da aka rufe mutumin kenan, sunan waje ne. Fa saffa wasaffafna khalfahu, annabi ya tada sahu, wato ya sake mai kaman sallah kenan, mu kuma sahabbai muka yi sahu a bayan shi. Wa qala yace a cikin adda da yake cewa Allahumma alqa Talhata, ya Allah ina roƙonka ka game da Talhatu, tadhaku ilayhi wa yadhaku ilayka, kana masa dariya shi ma yana maka dariya. To wannan isnadi kamar yadda muka fada isnadi ne dhaif, al-Imam Tabarani ya rutu shi a cikin Mu'jamul Kabir, haka nan shi kanshi Malam Ibn Abi Asim a cikin Al-Ahad wal Mathani ya ruwaito shi, haka nan kuma baya ga su wasu malaman sun ruwaito shi, isnadin da yana da rauni amma hadisin yana da wasu shawahid. Abin da dai hadisi ke tabbatarwa shine siffa ta dariyar Allah Ubangiji Madaukakin Sarki. Babun, mala ya ce ga wani babi, wannan babi kuma zai magana ne akan tabbatar da al'arshi a cikin ainihin siffofin Allah Madaukakin Sarki. Allah yana da al'arshi. Qala hadathana Abubakar ibn Abi Shayba, qala hadathana Yazid ibn Harun, an Isma'ila ibn Abi Khalidin, an Ishaq ibn Rashidin, an imra'atin min al-Ansari yuqalu laha Asma bint Yazid, qalat lamma ukhrija Sa'd ibn Mu'adh sahat ummuhu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umma Sa'd ala yarqa'u damuk wa yadhhabu huzunuk fa inna ibnaki awwalu man dahika Allahu lah wa ihtazza lahu al-'arsh. Daga Malam Abubakar ibn Abi Shayba ta hanyar Yazid ibn Harun ibn Zazan, babban malamin nan daga cikin manyan malaman hadisi, ya rushe ka ta 206 عن إسماعيل ابن أبي خالد. إسماعيل ابن أبي خالد أبو عبد الله البجلي الكوفي شما ببمال من اسكما لما حديثي. عن إسحاق ابن راشد أبو سليمان الرقي كنا. إسحاق ابن راشد ونن أكوي مغانا أكنسا شما مجهولين ما لما بسنشبا إدكي حديثا هنا دا أسلي أسل متن أما دي إسنادي هنا دا ونن مطلع. عن امرأة daga wata mata min al-ansar cikin matayen garin Madina matayen sahabbai yuqallaha asma bint yazida ana ce mata asma wa yazid asma bint yazid radiyallahu anha qalat tace lamma ukhrija sa'd ibn mu'adh sa'd ummu yayin da aka fito da gawar sa'd dan mu'adh za'imul ansar asan mata da zara an dauko gawa a makara za a fito duk sai su sheke da kururuwa wata mata fadi ta suma ko ta kankame ta ce bari a fita da shi ba ai ta kokuwa da su to irin wannan yanayi ne tunda tun zamanin sahabbai mata haka suke eh mata ba su gushe ba yadda ka gansu din nan shi sa mata biyar ne kuma kamantar su kawai kamar yadda ba cikin hadisi cikin sunan Abi Dawud da Nasa'i wanda suke cika alƙawarin da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za su bar kukan mutuwa duk sauran da ai mutuwa kawai sai su manta da wannan alƙawarin Allah ya ƙara musu yarda to sai kawai sai ta kwarma ihu sai annabi ya ce mata ya ummu sa'ad haba ummu sa'ad ala yarqa'u dam'uki yanzu wannan hawaye naki ba ya bushe ba wa yadhhabu huzniki bakin cikinki ba ya kare ba na baki wannan labarin cewa fa inna ibnaki danki dinnan da ya rasu awwalu man dahika Allahu lahu shine farko wanda Allah ya mishi dariya cikin mamata a wannan al'umma wa tazzalahu al'arsh kuma al'arshin Allah sai da ya girgiza saboda mutuwarsa ma'ana al'arshi yana jin dadin dawo wannan mutumi lahira ko al'arshi yana jin dadin ko al'arshi yana jin abin nan bakin cikin rasuwarsa Allah dai shine mafi sani to wannan isnadi kamar da muka faɗa shi ma dhaifi ibn abi shayba ya ruwaito a cikin musannaf ɗinsa haka ibn khuzaima a cikin kitab at-tauhid haka al-imam ahmad ibn hanbal da hakim da ibn sadin a cikin at-tabaqat da al-imam abul qasim at-tabarani dukkanin su ruwaito shi da ibn khuzaima ya kawo sai yake cewa lastu a'rifu ishaq ibn rashid أخن نعمان ابن راشد هذا يجي وانا بنسان شبا ولا أظنه الجزري يجي كوبا جزري بني شكوما حاكم يا إنغان تاشي أما بنا يا صحيح كوما ذهب يا تفعك ما لا يساكي تشوا زامن دوم جمتنا ياتبت إن شاء الله بطوان مغانا أكا إستاذ أرش الرعمان لموت سعدي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدحك الله تعالى إلى ثلاثة القوم إذا صفوا للصلاة والرجل يقاتل وراء أصحابه والرجل يقوم في سواد الليل وانا إسنادي شماينا دم الله سودا مجالد ابن سعيد عشان ما لي أكرر وشتاني أبو بكر ابن أبي شيبة يتشي دقا أبو خالد الأحمر شيني سليمان ابن حيان الأزدي كان متم كوفاني ya rasu 180 da ainihin tara shike riwaya daga Mujalid ibn Sa'id al-Hamadani wannan Mujalid ibn Sa'id al-Hamadani dhaifi ne malamai suna rawaita hadisan shi an Abil Waddaq daga Jabar ibn Nawf al-Bukayli al-Kufi shi yake cewa Abul Waddaq shike riwaya daga Abu Sa'id al-Khudri sabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala sayyidina Abu Sa'id yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama maiki ila da amince Allah tabbata gare shi yana cewa yadhakullahu ta'ala ila falasin Allah zai wa mutane ila falasin Allah zai wa mutane uku dariya alqawmu idha saffu lis-salati mutane da suke sahu za su salla su gyara sahu to Allah yana san wannan aikin nasu har yi dariya war rajulu yuqatilu wara ashabi da mutumin da yake tare ma ƴan uwansa baya yana ba su koba ana jihadi shi kuma yana ba ƴan uwan shi koba ya sadaukar da rayuwarsa dan ya ba su koba to wannan shi ma yana burge Allah Allah na mai dariya wa rajulu yaqumu fi sawadil layl da mutumin da zai miƙe cikin dare kowa na bacci shi kuma ya miƙe ta ibada ya salla ya istighfari ya addu'a ya nemi dace ya roki Allah da sauransu wannan shi ma Allah yana san irin aiki babun fi tizazi arshir rahmani tabaraka wa ta'ala limauti abdihi sa'ad ibn mu'ad ya ƙara kullu babi wanda ke kama da wancan yace babun da ke bayani akan girgizan al'arshin Allah Ubangiji madaukakin sarki game da wato Sa'ad ibn Mu'az da ya mutu wannan akwai sharhi mai tsayi da Ibn Rajab Al-Hanbali ya a cikin sharhin Bukhari da ya a wannan wajen ba za mu yi ta'arudi zuwa gare shi ba domin a shi wannan littafin amfanin shi aqidar a rike ta jama'a musan aqidar kira ga ba hadisi ake karanta za a ce sai an ta dogon sharhi ana ta a dauko wannan ya ce wancan ya ce in ba ya zama dole ba za ga mu cika kula da wannan saboda aqida ne ana so ne ka rike waɗannan ka'idojin da waɗannan usul din su shiga cikin jinin jikinka da kwakwalwarka da zuciyarka ka kudirce su abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi aqida abin da ya shafi manhaji abin da ya shafi imani da mugayyibat da waɗannan ainihin wato abubuwa da ake ambata shine malam ana yake cewa haddathana Muhammad ibnu Abdurrahman al-Allaf قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد بن معاذ اهتز لها أرش الرحمن دقمال محمد بن عبد الرحمن الألاف متم بصرة دقم محمد بن سواء بن عنبر السدوسي يا رسول قليل تمانين دبقوي شكما دقى سعيد بن أبي أروبا شكما دقى قتادة بن دعامة شما السدوسي daga Anas ibn Malik sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala sayyidina Anas yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maikin Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya fada fi janazati sa'ad ibn mu'adh sai da mafi anan wato lokacin yin sallar gawar sa'ad ibn mu'adh ko kuma game da rasuwan sa'ad ibn mu'adh zai dauka wannan fasara da Hausa insha Allah yace ihtazzalaha arshur rahman al'arshin Allah ya girgiza saboda ita wannan hadisi ne sahihi da isnadin yana da rauni da isnadin yana da dan rauni amma hadisin sahihi ne Ibn Hibbana ya ruwaito shi haka nan al-Imam at-Tabarani a cikin al-Kabir haka nan kuma Imam Muslim ya ruwaito asalin riwayar a cikin sahihin sa da shi da Ahmad dan Hanbali ta hanyar Abdul Wahhab Ibn Atha zuwa ga Sayyid Ibn Abi Aruba bihi bale sai ke cewa haddathana Abu Musa qala haddathana Abu al-Musawir an Abi Awana عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد بن معاذ يساجي كاو اسنادي ثاني أبو موسى شيني محمد بن مثنى زواج أبو المساور الفضل بن مساور البصري وندا سريكيني غا أبو أوانا مال منشا أتشكن ونن حديث واتومجين إر أبو أوانا دين ينادى حديث نن كدأي shine hadisin sa dake cikin sahih bukhari shi abul musawir zuwa ga sarikin nashi abu awana daga a'amash suleiman ibnu mihran al-kufi daga abu sufyan daga jabir dan abdullah allah ya kara masa yadda jabir yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya ce nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtazzal arshu limauti sa'd ibn mu'adh al-arshi ya girgiza sakamakon mutuwan sa'd dan mu'adh wannan hadisi yana cikin bukhari kitabu manaqib as-sahaba haka nan sai dan mansur ya ruwaito shi da Ahmad dan Hanbali da wasu su malam ya sake cewa haddathana Abu Musa haddathana Abu al-Musawir an Abi Awana an al-A'mash an Abi Salih an Jabir an an-nabi sallallahu alaihi wasallama qala rajulun li Jabir fa innal bara'a yaqulu ihtazza as-sariru fa qala innahu kana bayna hazain al-hayyain al-Awsi والخزرج دغائل سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ يسجي كاو اسنادي ايرن وانشان دغا موسى محمد بن المثنى زوا غا ابو المساور وند شيني واتو الفضل بن المساور البصري زوا غا ابو اوانا سريكنسا زوا غا الاعمش سليمان بن مهران الكوفي زوا غا ابو صالح السمان كينان زوا غا جابر بن عبد الله babban sahabin nan sahabi dan sahabi an abdu an annabi sallallahu alaihi wasallama daga maiki sai da aminci Allah su tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa qala jabir yace gafa kai kan matanin hadisi qala rajulun li jabir wani mutum da yaji jabir na fadin wannan hadisin sai ya kawo i'tirabi yayi tambaya yace fa innal baraa bara'u dan arif sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu shi fa yana cewa ne ihtazza sariru makarace ta girgiza ba wai al'arshin Allah ba algata malan kace al'arshi amma fa ga wani malami cikin sahabbai dan uwanka sa'anka shi yana cewa ne ihtazzas sariru makara alasa wasu dan sanjin wannan Hausa tamu wato gadangawa ko wannan abin da yake daura gawa ita ne ta yi motsi fa qala sai Jabiru yace innahu yadda abin yake kana baina hadainil hayyaini tsakanin waɗannan ƙabilu guda biyu al-Ausi wal Khazraj tsakanin Ausawa Allah ya zika Malam Albani yace ba Hausawa ba nake nufi Ausawa Ausu ko wal Khazraj da Khazrajawa wanda ƴaƴan baffanu ne sune Ansaru ko da Ga'inu tsakanin su akwai tsatsama akwai rigingimu tun na jahiliya wanda har sun yaki junansu sun yi kaza sun yi kaza har aka zo yaki na ƙarshe shine Harbul Bu'as ko wanda aka yi shekara biyar kafin zuwa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina to abinda muka sani mu a jumlace shine wannan gaba ta riga ta wuce Allah ya ma musu gorin cewa ya hada kansu eh wadhkuru matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbatu bi nimatihi ikhwanan mun ji wannan a karatu a baya ko to amma sai shi wato Jabiru yake ganin wannan fassarar da Bara'u yayi anan to watakila tana da alaka da wancan burbushin ragowar abinda ba a rasawa na dan adam ko da kun shirya da wani kun koma kuna shiri da kun taba rigima yanzu kun hade a jam'iyya daya da kun taba zama a jam'iyyo mabanta yanzu kun hade a gari guda da kuna kabiru daban-daban to babu mamaki dan wani ragowar burbushin wani rigima ko mun gane ta taso sai ya ce ɗan kura da ɗan yada kuri yanzu da an tuba an zama ahlus sunna da kuma duka ɗan tauri ne to wata ran wani abu ya tashi sai wannan ɗan taurin ya ɗan taso ko ni tsohon mahauci wanda suka saba yanka mutane da wuka ya zama ustazu to wata ran in yi wani ashar sai a ce to ya tuno baya ko wani tsohon ɗan daba ko ya ce wallahi sai in taya muku da tsimi ana irin wannan yake tunani ko wani ɗan tsohuwar gaba tsakanin wasu ƙabilu ko abin nan haka yace to ina tsammanin ita ta mai tasiri ana wato a ce wassa kamar yadda Al-Khattabi ya kawo shi sazu dan Mu'az dan Aus ne sai shi Khattabi ya ce to shi kuma Bara'u Khazraj ne to shine sai Jabiru yake ganin din da Bara'u dan kabilar su ne shi Khazraj ne amma shi zai faɗi gaskiya cewa ya ba Bara'u uzuri hala wancan ragowan abin ne ya tasiri a kansa bai so a danganta wa wani Ausi wata falala da wani a cikin Khazraj bai da ita to me kawo duka wannan fasara shine Ibn Hazm ya ce wannan fasara duka ta zo ne saboda kuskuren da Khattabi yayi Khattabi ya kuskure wajen danganta cewa Bara'u Aus ne a Khazraj ne a yace shi ma Bara'u shi ma dan kabilar Aus ne kamar yadda Sa'd dan Mu'az yake kabilar Aus dan haka a nemo ta fasarar da za a bayar game da abin da yasa Jabiru ya faɗi wancan magana yace to abin da yasa Jabiru ya faɗa yace to wata kila saboda kada wanda bai sani ba yayi tsammanin wannan abin shine ya kawo haka ce wata kila saboda wata kila shi ma wanda ya faɗa din hala ya ji ne daga wasu waɗanda suke da irin wannan matsalar karshe dai yace kar mu manta sahabbai Allah ya kiyashe su daga waɗannan matsaloli kamar yadda ambata ran yana da wuya ka iya samun bayyanar zahira ta hasada a cikin sa bayyana da wahala ni dai a iya dan abin da malamai suka karanta mana tarihinsu da muke ji to da wuya kaga an samu wani eh wani abin wanda zai bayyana cewa wannan yana hasada ne da wani sai dai munafasa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu da irin limisli hadha falyamalil amiluna suna da kokarin riskar junansu a aikin alkhairi amma zahira ta hasada da take cikin sauran mutane da zaran kabar zamaninsu gaskiya tana da wahala samuwa cikin sahabbai wanda kuma take kawo irin wannan tunanin to a takeice dai duk ba haka bane abinda yasa ya faɗi wannan shine saboda ya bada uzurin abinda ta yiwu shi ya jawo haka to Abdullahi dan Umar kamar yadda ke cikin littafin Ibn Hibbana sahih dinsa shi ma yayi inkarin wannan magana yace kai anya kuwa to amma daga baya an masa magana cewa lalle annabi ne ya faɗa sai dawo daga inkarinsa to wasu malamai kuma sai kokarin su fassara me ake nufi da ihtazza lahu arshir rahman suka ce ai wato al arshin Allah yana murnan taho wannan bawan Allah zuwa kusa da Allah wasu suka ce al arshin Allah shi ma ya shiga cikin wato kaman bakin cikin da masoya suke shiga ne idan an yi mutuwa shi sa yayin wannan girgida wasu suka ce a ma'anan ihtazza ba wai itizaz da kake ta tsanani ba wannan masu tawili kenan suka ce ana nufin wato kamar yadda idan aka ce ƙasa ta yi itizaz wato kamar farkon damina in aka ce itazatul ardu farkon damina bubbudewa take yi abin nan na fitowa tsiro na fitowa shi ma wannan itazza ne ba wai sai ta motsa din ba da gaske an ji motsin ta da haka suka ce irin wannan ne wallahu alam duk dai abin da zamu ƙara faɗa shine amin ruha kama ja'at wannan tace kaida ta fitar da kai daga duk wani rudani wallahu alam wannan riwaya tana cikin sahih bukhari malam yace wa fihi an usayd ibn hudair hakana har ila yau akwai riwaya kwatankwacin wannan daga usayd ibn hudair ibn abdul ashhal ɗaya daga cikin annuqaba din nan kenan wanda ya rasu shekara ta 20 bayan hijrar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne cikin manyan sahabbai mutanen ansar cikin sabiqun al-awwal na cikin su mutumin kirki mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake ta wa'azi ma ya ta wa'azi ga mutane suka musulunta tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina wa abi sa'idin da kuma abu sa'idin gashin abu sa'id al-khudri shi ma ya ruwaito wannan riwayar shi hudair tana cikin musnad ibn abi shayba da muslim ma ibn hanbal da littafin ibn hibbana da tabarani haka nan kuma riwayar Abu Sa'id al-Khudri ta ma tana cikin littafin Ahmad dan Hanbali da Tabarani da Hakim da kuma Ibn Abi Shayba a cikin musannafin sa wa Ibn Umara haka nan Ibn Umar shi ma ya ruwaito irin wannan magana kamar yadda muka ambata bayan da aka gaya mai shi ma ya ruwaito ta Ibn Abi Shayba ya fitar da ita da Ibn Sa'id da Abdullahi dan Umar haka nan wa Huzaifa da Huzaifa ibn al-Yaman shi ma ya ruwaito kamar yadda ke cikin littafin Ibn Abi Shayba da kuma Ibn Sa'id to a cikin dukkanin riwayoyin wannan ta Huzaifa ita kadai ce take da isnadi mai rauni amma duka sauran isnadun su tabbatattu ne ina fata mun gane wannan a wata riwaya dake cikin littafin sunan ta Imam Tirmidhi wato Jami'ut Tirmidhi sai yake ruwaitowa cewa lokacin da aka dauko jana'izan Sa'ad dan Mu'az sai munafikai suna cewa kai ma akhaffa janazatahu ka zo ta irin gawa mara nauyi wannan wace irin gawa ce babu nauyi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji sai ya ce innal mala'ikata tahmiluhu abinda yasa ba kwa jin nauyin ku mutane saboda mala'iku ne ke dauke da gawa su suke dauke da nauyin kaga sai falalashi ta karu wato sahabi ne mai falala kwarai da gaske Allah ya kara masa yadda Sa'ad dan Mu'adh daga cikin sahabban da suka rasu a rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam babun malam yace ga wani babi qala Abubakar ibn Abi Asim malam Abubakar dan gidan Abu Asim yace قال ابو اسحاق ابراهيم الحزامي يجي مالم ام ابو اسحاق ابراهيم ابن المنذر الحزامي يجي مانا وقرات في كتابي غير يدا ابو يفارو واتو اسنادي ني دكي دوكي دوتي قصه ابن ابي حاتم يجي ابن ابي عاصم يجي نا كرنتا ني ا cikin littafin malamin namu shi ishaqa dan abu ishaqa ibrahim dan munzir dan na karanta a cikin littafin shi thumma mazzaqahu bayan na karanta sai an shi littafin an na kawai sai ya yaga littafin shi da zai bani na karanta kamar ana cikin jan baki kawai sai an shi kofin shi kawai sai ya yaga wa atazara ilayya yace da Allah na yi hakuri kan naga ya yaga na dauka wulakanci ne nayi mishi ya mun ko wani abu yace halaftu rantsuwa nayi Allah arahu illa mazzaqatu cewa in dai naga littafin nan sai na yaga shi wato littafi na shi ne sai ya bace ya nema bai gane shi to in na gani ma ya gashi zan kuma sai ya rantsi to kuma kawai sai ya ganshi ana karantawa a hannun shi wannan dalibin nashi wannan kake kanta na wannan yace yace mi komo yana an sa kawai sai ya yaga wato bai so ya ka fara rantsuwa sai ya yaga yace fanqaba min tarafil kitabi sai wani ragowar takarda da ta yage sai ta guntule ta saura sai to anan na karanta wannan hadisi mana zai karban hadisi ko daga yagege littafi kenan saboda kulafu shi na malama hadisi da kyale mai ba yagaggen yace to sai na karanta ya ruwaito an Muhammad ibn Fulayh an Sa'id ibn al-Harith an Abdullah ibn Munayr qala na karanta daga Muhammad ibn Fulayh ibn Sulaiman al-Makki daga Sa'id dan Harith daga Abdullah dan Munayr qala wannan Sa'id dan Harith ko ta kissa mashahuriya duk da ke ba a ce mashahuriya ba ta kissa garibiya da yake bayarwa game da mutuwarsa tana a cikin tafin Masharikul Ashwaq Masharikul Ashwaq ta Ibn Nahas to matsalar kissa shine ba ta da isnadi tabbatacce amma kissa ce da ake kawo ta irin wajen wa'azi na jihadi sauransu wani abokin sa da suka je jihadi karkashin komanda Maslama dan gidan wato Maslama komandan gidan Banu Umayyah din shine aka ba da labarin cewa wata rana yana bacci kaban sanna kawai wannan kisoshin wallahi saboda kisa ce kawai amma dai a takeice a gurguje wai yana bacci sai aka ga yana mafarki har yana magana irin mutum ya dinga magana a bacci din yana cewa ki tsaya ko na abu makamancin haka sai dan wannan shi ta shishi ce bacci me ya faru yace ba zan fara ba ya dinga mishi magiya har sai da ya bashi labari cewa ai da ya kwanta bacci ya mafarkin wasu mutane su zo sun tafi da shi suka ce mai su mala'ikun rahama ne an aiko su su zo su nuna mishi gidan shi aljanna suka tafi da shi suka nuna mai gidan shi suka nuna mai dakuna da komai da komai shine har ya ga wata mata cikin matan aljanna sai ta ce mishi ai ita matar shi ce huri inci ita tace sai ya mika hannu yace ki zo mana sai ta tura hannun shi tace ba za ka taba ni yanzu ba kana da sauran rayuwa a duniya amma wa innaka lataftaru ma'ana ba'da thalathin amma za ka sha ruwa a nan wajen mu bayan kwana uku shine daidai lokacin yake cewa dan Allah ki tsaya sai kawai ya farka shi to abin da ya faru kenan ile kuwa sannan ya ce mutumin nan dan Allah kar ka sake ka ba kowa labarin na sai in ya tabbata kuma wannan jihadin aka kashe shi bayan kwana uku to ana kashe shi shine an ma harbe shi kafin ya mutu sai shi wani abokin nashi yayi ihu yace jama'a ku zo ku ji labarin nan sai yake yana mai cewa kai shiru har sai na cika da ya cika shine ya bada labarin shine fa sojoji suka ji azima suka ji kwarin gwiwa a dalilin haka kowannen su ya tashi suna neman shahada har suka samu suka ci nasara wannan yaki yana nan a cikin kitabul jihad da kuma wancan tafin da amfada Masharikul Ashwaq to amma bai da isnadi ba jama'a ba kisa ce da ta tabbata a tarihance ba amma dai za ka ga malamai suna kawo ta ana kabbara ana jin dadin ta wallahu a'lam duk da yake abin da yake ciki ba abu ne da yake mustahili ba mutum ya mafarki ya ga kansa aljanna ko ya mafarki ya ga huri ain ko makamantan su wannan abu ne mustahili ga bayin Allah na kirki ba kuma yana daga cikin abin da aka sani game da shi shine mutum ne mai yawan ibada sallah da azumi da kiyamul layli Allah ya gafarta musu gaba daya to amma kuma a wajen riwaya kuma majhuli malai ba su san halin shi kaje wata tarka daga wannan isnadi ne wanda yake da matsala shine ce daga Abdullahi ibn Munayyin haka ce kan tashin Munayyin qala yace baina ana jalisun fil masjid iz ja'ahu Qatada ibn an-Nu'man muna zauna a masallaci sai ga Qatada ibn an-Nu'man ya zo fajalasa Qatada ya zauna fatahaddatha yana ta karantar da karatu thumma saba ilaihi nasun sai mutane suka zo suka taru a wajen fa qala sai yace in talik bina ibn munainin ila abi sa'id al-khudri ya kai dan munain tashi mu tafi gun sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu sa'id al-khudri fa inni qad ukhbirtu annahu qad ishtaka mun naji labarin an ce ba shi da lafiya bari mu je mu duba shi qala fa intalaqna hatta dakhalna ala abi sa'id fawajadnahu mustalqiyan sai muka shiga muka samu Abu Sa'idin mustalqiyan ya kwanta rigingine rafi'an ihda rijlaihi ala al-ukhra ya daura kafa daya akan daya irin da mutum yake ya kwanta rigingine kuma sai ya cangala kafa daya sai ya daura daya akan daya haka kun tada karatun Bukhari a markaz ko an yi wannan karatun da Bukhari ya kawo halascin haka saboda yanzu aka ji hadisin da yake cewa ba kyau din to hadisin ko bai inganta ba haka shi sa Bukhari ya ishara zuwa ga halasci a cikin sahih Bukhari ba laifi ka kwanta a masallaci ka miƙe kafa ko da kuwa ka miƙe ta kalli gabas ne kai rigingire ka dan sha iska ko kai bacci rana babu laifi akan haka ina fata mun gane wannan dan wasu suna ganin kamar yin haka kamar raina masallaci ne kamar raina ɗakin Allah ne dan ba kwanciya ce da take nuna tawalu ba kamar kwanciya ce ta kasaita ko ta nuna cewa kana jin dadi kana annashuwa ka cika ka batse aljiyunka a cike yake baka jin wahalar rayuwar nan ta Najeriya ko tsadan man fetur ɗin nan shi ne sai ka zo masallaci sai ka daura daya akan daya kuma mun gani aga ko aji ne ga garo ya zo na ya sa daya akan daya malami zai ce kai gyara zaman ka saboda ba zama ne na ladabi ba a al'adance ko shi ne sai yake cewa fa sallamna muka mai sallama waqa'adna muka samu ri muka zauna farafa qatadatu yadahu faqarasahu qarsatan shadida wannan sabi qatadatu dan Nu'man sai daga hannu sai duke shi ya duki Abu Sa'id da tsanani duka mai zafi fa faqala Abu Sa'id auja'atani yace ka ji min ciwo da zafi fa wannan wasa ne ko gaske wannan irin bai gani mara lafiya ne wannan ka je gani mara lafiya ko sai aka kame dundu ko ka ranƙwashe shi faqala yace zalika aradtu ai zafin nake so ka ji da gangan nayi alam tasma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kai baka ji annabi yana cewa lamma qadallahu khalqahu yayin da Allah ya gama halittan dukkanin halittunsa istalqa sai ya kwanta rigingine thumma wada'a ihdari jilaihi ala al-ukhra sannan ya daura kafa daya akan daya thumma qala sannan yace la yanbaghi an yuf'ala misla hadha bai dace wani yayin irin wannan ba qala abu sa'id yace na'am na san da wannan hadisi kuma inda ya inganta yace uzurin shi rashin lafiya ne ko wannan isnadi ne da'ifi sannan wal matnu munkar ashiku alban yake cewa wa ka'annahu min wada'il yahudi wannan yayi kama da kirkirdan yahudawa amma dai matsalar shi shine wanda dai sa'idu ibn al-harith wanda muka ji dincan cewa al-arja innahu majhulun sannan malamin shi Abdullahi ibn Munayn duk da yake Yaqub ibn Sufyana ya wasaka shi amma Zahabi yana cewa baya riwaya sai daga wani majhulul ayn yana ishara zuwa ga wannan riwaya saboda haka wannan bai tabbata ba kwata-kwata bai tabbata ba babun fi ta'ajjubi rabbina min ba'di ma yasna'u ibaduhu mimma yutaqarrabu bihi ilayhi babun dake bayani akan mamakin da Allah Ubangijinmu yake yi na wasu daga cikin ayyukan da bayi suke yi na neman kusanci zuwa ga shi Allah din Ubangijinmu. Qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, qala hadathana Affan, qala hadathana Hammad ibn Salama, an Ata ibn Sa'ib, an Murra, an Abdullah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ajiba rabbuna tabaraka wa ta'ala min rajulaini rajulin qama fi firashihi wa lihafi. فذكر الحديث daga Abu Bakar ibn Abi Shayba zuwa ga Affan ibn Muslim zuwa ga Hammad dan Salama dan Dinar daga Ata ibn Sa'id daga Murra ibn Shirahil al-Hamadani daga Abdullah wato dan Mas'udin kenan Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama annabi yace ajiba rabbuna tabaraka wa ta'ala Allah ubangijinmu yana mamakin min rajulaini wasu mutane guda biyu sai ya ambaci na farko yace rajulun qama min firashihi wa lihafi mutumin yanda ya mike daga abun kwanciyarsa shine firash walihatihi da abun lullubarsa ma'ana ana ma sanyi kenan sai ya mike a cikin hadisin da yace fa zakara alhadisa yace min baini hayyihi wa ahlihi a cikin mutanen gidansa da mutanen anguwarsu duk suna ta bacci shi ko ya mike annabi yace ila salatihi sai ya mike cikin dare ya ta sallah duk mutanen anguwa suna ta bacci duk mutanen gida suna ta bacci ga iyalinsa da ya kamata ya je ya ainihin wato zakke musu ko ya kwanta ya ji ni'imar su duk bai yi wannan ba ya mike ya ta sallah to Allah yana jin dadin irin wannan bawa na biyun fa shine wa rajulun da kuma mutumin da ghazafi sabilillah ya tafi jihadi dan Allah nabi sallallahu alaihi wasallam yace fan hazama aka fi karfin su mu'minan fa alima kuma ya san cewa ma alaihi min alfirar in ya gudu ga laifin da yayi wama alaihi wama lahu min arrujo in kuma ya koma ga abin da zai faru kashe shi za a yi amma duk da haka faraja ya koma hatta uhriqa damu hakka fare suka zubar da jininsa wannan biyun Allah yana son su yana mamakin aikin su hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal malai sake cewa haddathana al-Hasan ibn Ali qala haddathana al-Walid ibn al-Qasim ibn al-Walid al-Hamadani قال حدث قال سمعت يزيد بن كيسان يذكر عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اجب الله تعالى بسنيئك بضيفك او awdahika bisani'ika bidhihika. Wannan hadisin kaga sa tabbatar da menene, sa tabbatar da siffar wato mamaki kenan ga Allah, siffar al-ajab ga Allah madauki sarki da kuma ad-dahik. Malik ya ka wannan isnadi ta hanyar al-Hasan ibn Ali al-Hulwani zuwa ga al-Walid ibn al-Qasim ibn al-Walid al-Hamadani, yace samitu Yazida bin Sakan shi kuma yake kuran Abi Hazim Abu Hazim ko daga Abu Hurairah radiyallahu anhu kala Abu Hurairah yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li rajulin, annabi yace wani mutum, wannan shine kissa mutumin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bako cikin dare, yace wa zai liyafanci bako na, wannan mutumin yace ni ne, sai ya dauki bakon ya tafi da shi da yaje gida yace matar shi zamu ci abinci da ni da ke da bako, amma ba za mu ci ba za mu bar mishi, sai aka ci kashe fitilla, ki buge fitilla kamar kin buge ta ba da sanin ki ba, sai mu dinga sa hannunmu a cikin kwanon muna cirewa kamar muna ci, shi kuma bakon ya samu ya ci ya koshi ba tare da ya san mun ci ko mu ci ba. To wannan abin da suka yi shine da gari ya waye, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabin nan laqad ajiballahu ta'ala min sani'ika, Allah yayi mamaki irin wannan aiki naka na kawaici da kirki bidaifika, abin da kai ba kwannan au dahika bisani'ika bidaifika, ko kuma yace Allah yayi dariya saboda aikin da kai. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Bukhari da Muslim, amma wannan isnadin yana da wata ɗan matsala kadan, za a cewa hasanun ne saboda al-Qasim Al-Walid ibn al-Qasim saduqun ne yukhti'u, sauran kuma duka mazajin Imam Muslim. Qala dasana Hisham ibn Ammar qala kataba ilaina ibn Lahi'a haddathana Abu Ashana qala samitu Uqbah ibn Amir yuhaddithu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna Allah la ya'jabu min ash-shabbi laysat lahu sabwa. Wannan hadisi shi kuma watin yazo ne ta hanyar Hisham dan Ammar da wannan da irin riwaya da ake cewa mukataba, wato ya rubuta mishi kana daga cikin turku tahammul, akwai rubutawa yace kataba ilai ibn Lahi'a. To karuma ta ibn Lahi'a yana da matsala kuma ya wuce a baya da yawa. Ibn Lahi'a Abdullah ibn Lahi'a al-Qadi al-Hadri haddathana Abu Ashana sunan shi Hayyu ibn Yu'min qala yace yarshika ta 118 qala yace samitu Uqbah ibn Amir naji Uqbah ibn Amir al-Juhani yuhaddithu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam yana karantar da wannan karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace inna Allah la ya'jabu min ash-shabbi laysat lahu sabwa, Allah yana mamakin matashi wanda bai da kurutiya. Kuruci dangin hauka da ake cewa shine sabwa. Allah ya saka wa mallam Abubakar Abdul Salam baban gwale wani malami a Kano da Alkhairi yayi wata magana ran da yake kwatin dinta da yake cewa ka san ita kurutiya idan mutum ya fara malanta da karancin shekaru, ko yayi kuɗi da karancin shekaru, ko ya samu mukami da karancin shekaru, ce to ba a yafe mai kurutiya adabi yance ba za a ce dole shikenan ya zama dattijo ba, dole wanda suke kasan shi yake shugabanci, ko suke kasan shi yake malanta, ko suke kasan shi yake da arziki, sai sun ga wani abu na kurutiya a cikin mu'amalarsa, dole ne saboda wani abu ne na dabi'a. To ana samun istisna'at daya can daya can, kaga mutum matashi amma kuma dattijo a dabi'arsa, to wannan yana burge Allah, wato babu kurutiya, babu yarinta, babu rashin dattaku, babu wani kokarin gashi ustazu alaramma kuma matashi. To duk abin da matasa suke yi na irin hole wannan, ana zuwa gun yan mata, ana dan wani cin gayu, ana wani aski a sa wasu irin kaya a dinga raina hankalin mutane, to shi dubbe wannan ya kame kamewa ta gaske, to wannan yana burge Allah. To wannan ko ba su da yawa cikin mutane, ba su da yawa, kowa ya tuna kuruce shi, zaka ga cewa lalle akwai abin nan, yanzu da ka shekara 40 ko 38 zaka tuna kai ashe da kaza da muke kuruciya ne, galibin mu da muke malaman Islamiya matasa, ko ka fara karantawa da wuri, sai ka kai da kanka sai ka ga haka. Allah ya jika malamin Malam Albani Zaria, Malam Albani namu da kansa yayi itirafi da wannan, wasu mahala ba su sani ba a ƙarshen rayuwarsa, san da girma ya kawo mai da shekaru, kasan Malam Albani ya fara karantawa cikin shi ba su kai 20 ba, in ka bi dikin kamar he was 18 years old san da ya fara karantawa. To ga kwakwalwa mai caji, ga kuruciya, ga shi ya tara karatu, gashi a tsakanin ƴan bid'a, kasan dole a samu wasu tarka-tarka, dole ne sai sa ga yayi zafi, ayi rigima nan, ya kunno wata wuta a can ya kwanto in izala kura kamar da yake cewa shi da kanshi wanda zai yake cewa akwai abubuwan da muka yi dafa yake ga mana cewa akwai abubuwan da muka yi dafa yanzu duk mun gane sunan su kuruciya da kanshi ya faɗi wannan magana yace duk kuruciya ne yace dan inda da girman mu da shekarun mu ba za mu yi su ba to kuma haka ne wannan dabi'atan ka daina inkarin wannan abu kamar da yarinta ai ba ƙarya bace duk mutumin da aka ci mishi babba komai ilimin shi da girman shi da zaka ji labarin yarintar shi a gun mahaifiyarsa da wadda ta yaye shi da yayin shi sai ka mai dariya a ce ai dan banzan kuka ne da shi ko kuma haka yake kashi ya sa hannu ya ci ko a ce in ya ci abinci bai iya tashi saboda dan banzanci da ko wani a ce ya cika banna duk a kuruciya ce wannan yarinta to idan aka samu wani Allah ya mishi wata baiwa sai zama a wannan baiwar ya iya wato rabuwa da abin da ake sa rai a gani a kuruciya to wannan lalle dan baiwa ne na musamman wani zai ga aure ma wallahi sai an neman mishi ba zai yi magana da budurwa ya tsara ta ba zai iya ba wani irin wasannin da samari suke yi kurmi a rafi wasan kokuwa ko langa ko kwallo ko yawon satan mangoro duk bai yi ba to wannan ya hakura ya bar sabuwa kenan ko mun gane to da aka samu irin wannan to a wurin Allah wani mutum ne na musamman Allah yana san shi Allah yana mamakin sa duk da yake isnadin yana da rauni wallahu a'lam قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابو الشانه المعافل وانت ني دمك جي حي بن يؤمن عن عقبه بن عامر الجهني كنن ان انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتي يا جمن زن الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم yana cewa ajib rabbuka min ra'il ghanam fi ra's ash-shadhiyah min al-jabal yu'adhdhin wa yuqimu lis-salah Allah Ubangiji yana mamakin makiyayi dan filani mai kiwon dabbobi fi ra'si shadhiyya min aljabal yana kan wani tudu na dutse ya shiga cikin wani kurmin daji yana ta kiwo lokacin sallah in yayi yu'adhdhin sai daya ya kira sallah ko yuqimu tada iqama ko yuqimu sallah tada iqama wannan hadisi isnadi ne kyakkyawa yana cikin sunan Abi Dawud rannan za a yi tana mun yi wata magana bari mu dan karasa ta anan ina jin bayan mun tashi ne wani ya tambaya ko kuma Malam Mansur ne ya tambaya akan hukuncin mutum ya kira sallah shi kadai in zai yi sallah a inda har shi da Dr. Buhari suka kawo magana hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda zamu ji shi a gaba kadan insha Allah wanda ya zo da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri ya ce masu asa'a inda kake a daji in za ka yi sallah ka kira sallah ka tada iqama saboda babu abin da zai jika cikin halittun Allah sai ya shaida cewa kai mumini ne sai malamai suka yi sabani game da kiran sallah bayan kiran jama'a na masallaci a gari ko anguwa ko alƙarya shin wani wanda yazo zai yi sallah shi kadai masubuki zai kira ko ba zai kira ba wanda ya yi sallah a wani zai su kadai za su kira ko ba za su kira ba magana mafi shahara shine ba za su kira sallah amma akwai maganganun da ba waɗannan ba alal misali shine akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin musnad na Abu Ya'la Anas dan Malik ya kasance idan zai yi sallah shi da ƴaƴan shi ko mutanen da suka rasa sallah tare da shi yakan sa a kira sallah ta da iqama a ko ina ne ko a masallaci ne zasu ko su kuma kofar gidansu ko rumfar kasuwa ko a gonar su sai an kira haka nan kuma in ya ga za ka yi sallah baka kira ba zai ce kai kira sallah kai kadai ba ce to kai kira sallah saboda umumin wancan falalan shi ya kasance yana yin haka to shine sai malamai kamar Ibnu Qudama yake cewa ba za a ce abin kyama bane tunda an samu sahabi yana yi kuma wani sahabi bai kyamace shi ba ce to amma idan har za ka yi a cikin masallaci ce to kai a koye kar ka daga murya wani ci tunda dai malai ko ke so su ji ko to za su ji da sauran halittun Allah za su ji wato yanzu ka zo masallaci ka tara an yi azar kai kuma dan keke da keke ne kana so za ka yi sallah ko za ku yi ku da wasu ko samu sallah ba to babu laifi wani ya kira sallah wani ta da iqama amma in za a kira to sai a kira ba tare da an jiyar da mutane ba karkace kuma sai ka ta ka bude loudspeaker masallaci ka sake kira kaga wanda zaka tada rikici a anguwa a dauka yaki ne ko kuma masallaci ya fashe gida biyu so amma idan a daji ne ko a wani wuri inda yake musalla ko ga matafi dama wannan mustahabbi wannan ana magana idan a wajen da yake ainihin wato akwai masallaci ko an riga an yi sallah kuma an kira sallah domin fardu ne kifaya kuma an riga an kira wannan kiran da aka yi ya wadaci mutane bani sai ke cewa wa fihi an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna fi salasil ila aljanna fa ila yau wanda yake cikin sahih bukhari kenan bukhari ya kawo shi da abu dauda cewa Allah madauki sarki yana mamakin wasu mutane wanda ranar alkiyama wadanda za a ja su da karfin tsiya zuwa aljanna ba ranar alkiyama ba afwan anan duniya da karfin tsiya za a shigar da su musulunci sai an yi yaki sai an kamo su a matsayin bayi sannan a shigar da su musulunci suna so ba sa so amma daga baya kuma sai su taso a musulunci su da yayansu da jikokin su musulunci ya shige su kuma har su shiga aljanna amma farko da karfin tsiya aka shigar da su da aka ce su ne kamar mutanen Farisa mutanen Iraki mutanen Sham da sauran kasashen da aka yi jihadi ji irin balbalin bala'in da aka yi da sunan jihadi kafafu karfin su zamanin Umar zamanin Sidna Uthman zamanin sarakunan Banu Umayya zamanin Banu Abbas da sauran su da bala'i aka shigar da su musulunci amma kuma sun zama kuma manyan gwaraza masana malamai mahaddata makaranta alqur'ani duk ga sunan birjik a cikin su da waliyai da hujubai da sauran su za mu saurara nan kafin mu rufe bari mu ta'aziyya a gurguje zuwa ga dukkanin mu akwai dan uwan mu wanda dalibi ne a nan dara hadis salafiya malam Isa sunan shi ko malam Isa mutumin can hayun Ujo wanda Allah ya mai rasuwa je da daddare an mai jana'ira da safan nan an ce wasu yan ta'adda ne ko barayi suka shiga shagon sa za su mai sata suka yi ta dukan sa saboda ya ki bari su dauki kayan kuma har wani ya buga mishi wani makami aka kuma wajen wata guda yayi yana jinya sun buge shi a makasa ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ubangiji ya bashi falalar shahidi cikin irin wanda aka kashe su da annabi yake cewa man kutila duna malihi fa huwa shahidun kuma Allah ya rike mishi bayan sa iyalan shi da ƴan uwansa da ƴaƴan shi Allah ya ba su hakurin rashi Allah kuma ya samu ma mu gama lafiya Allah kuma ya ji kasauran magabatan mu malaman mu da iyayen mu da sauran ƴan uwan mu da abokan mu da sauran musulmi gabaki daya dukkanin su muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya saka kaburburan su Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi